Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rero amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Darul da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin na wannan hantsi na ranar Juma'a 5 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za mu sake kawo muku rahoto na musamman kan yadda 'yan Afirka ke mutuwa da kuma gamuwa da wasu sauran matsaloli a tekun Bahar Rum a kokarinsu na gudu zuwa Turai. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafa da shirin kallabi, Daula Salim kuma ta shigo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Attorney General ɗin Amurka William Barr da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller da kwamitin Mueller ɗin suka rubuta. Jerry Nadler, ɗan jam'iyyar Democrat, ya tura wasiƙa ma Mr. Barr bayan da kafafen yaɗa labarai suka ba da rahoton cewa mambobin kwamitin Mueller ba su ji daɗin yadda ba ya takaita rahoton na Mueller ba, saboda a cewarsu rahoton ya taɓo Trump fiye da yadda ba ya so ya nuna wa 'yan majalisar dokoki da sauran jama'a. Idan waɗannan rahotannin daidai ne, to waɗannan takaitattun bayanan ya kamata a fitar da su ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba, Nadler ya rubuta. Ka riga ka yi tafinta na yanke hukunci a kan kwamitin bincike na musamman da ya takaita abubuwan da rahoton ya ƙunsa a kan shugaba Trump. Ka saki takaitattun bayanan ba tare da ɓata lokaci ba. Zai baiwa Amurkawa damar su yanke hukunci da kansu. A cewar ba shafi hudu na takaitattun bayanan na sama da shafi 300 na rahoton, Mueller ya ce shugaba Trump ko kwamitin yakin neman zabansa bai hada kai tare da Russia ba a kokarin da ta yi na canja sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Kamfanin Boeing a jihar Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya hallaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya hallaka mutane 157. Suna cewa matsalar na'ura ita ce ta sa kan jirgin ya kalli ƙasa jim kaɗan bayan ya tashi, yayin da matukan jirgin suke ta ƙoƙarin sarrafa shi. Ministan Sufurin Habasha ya ce matukan jirgin saman Boeing 737 MAX 8 suna ta bin duk hanyoyin da kamfanin da ya kera jirgin ya samar, amma sun kasa sarrafa jirgin. Abin da aka gano na binciken farko game da matsalar na'ura kusan ya yi kama da abin da ake zargi ya haddasa hatsarin jirgin Indonesia na 737 MAX 8 a watan Oktoba da ya hallaka mutane 189 lokacin da ya fada cikin tekun Java. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka da kuma mataimakin firimiyan China sun tabbatar cewa an samu muhimmin ci gaba duk da babu wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya har yanzu a tsakanin kasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Lalle hakika saura kaɗan, Trump ya faɗi haka lokacin da yake zaune a ofishinsa na shugaban ƙasa tare da mataimakin firimiyan China Liu He a tare da shi. Sanarwar yarjejeniyar za ta iya zuwa cikin sati hudu masu zuwa, watakila ƙasa da haka, watakila sama da haka, kuma a lokacin za a iya ba da wata sanarwa babba. Ya ƙara da cewa muna dab da kammalawa, mun samu ci gaba sosai. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya janye barazanar rufe kan iyakar kudancin Amurka da Mexico da sauri don hana kwararowar bakin haure, Maimakon haka ya fada wa Mezuko tana da wa'adin shekara daya don hana shigar da muggan kwayoyi da kuma karuwar yan gudun hijira zuwa Amurka, ko ya saka kudaden haraji akan motocin da ake shigar da su Amurka daga Mexico. Trump ya janye wasu jawabai da yi a Twitter a 'yan kwanakin nan, yana cewa ya kusa rufe iyakar bayan da mai bashi shawara kan harkar tattalin arziki da kuma wasu 'yan majalisa na jam'iyyar Republican suka gargaɗe shi cewa rufe kan iyakar zai shafi tattalin arzikin Amurka, wanda shi ne mafi girma a duniya. Wasu jami'an fadar White House suna ta kokarin samo hanyar da Trump zai hana bakin haure shiga Amurka, yayin da ba zai hana shigowar kusan dala biliyan 1.7 na kayayyaki da kuma ayyuka da ake samar da su ta kan iyaka kullum, tare da ma'aikata, dalibai masu siyayya da kuma 'yan yawon bude ido da suka kai kusan rabin miliyan bisa doka. Wasu kasashen tarayyar Turai sun kusan su tsinci kansu cikin yanayi da Amurka za ta daina ba su bayanan sirri da kuma wasu muhimman bayanai idan suka ci gaba da kulla alaka tare da kamfanonin kere-kere na China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wannan gargaɗi a jiya Alhamis bayan sun yi taron ministocin harkokin wajen kungiyar tsaro ta NATO a Washington.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a shirinmu na asuba mun kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda 'yan Afirka ke ta mutuwa da kuma fuskantar wasu matsaloli a tekun Bahar Rum a yayin su na kokarin gudu zuwa Turai. Za mu sake gabatar muku da wannan rahoton.
Har yanzu an kasa samun mafita game da makomar wasu bakin haure 64 waɗanda wani jirgin ruwan Jamus ya ceto nesa da gabar Libya. A yayin da bakin hauren da aka cetar har yanzu ke cikin jirgin ruwan na kasar Jamus a cikin teku, rashin kyawun yanayi na dada barazana gare su, kuma ita wannan kungiyar kasar Jamus da ta ceto su tana nan tana kokarin neman gabar ruwan da za a amince mata ta saukar da su ba tare da wata matsala ba. Sabina Castelfranco ta shirya wannan rahoton muryar Amurka, wanda ni Ibrahim Kalmasi Garba na fassara kuma zan karanta. Jami'an wata kungiyar agajin kasar Jamus mai suna CI wato idan teku sun ce sun kai dauki ma bakin hauren ne bayan da suka ji wani kiran neman taimako da aka yi ta wayar da kiran neman gudunmawa, wadda ita ce wayar da bakin haure ke iya bugawa idan suka gamu da matsala a tekun Bahar Rum. Kungiyar ta CI ta ce ta ceto bakin hauren 64 daga wani karamin jirgin ruwan da suka masa yawa a ranar Laraba bayan da hukumomin kasar Libya suka kasa kai musu dauki. Kungiyar ta CI ta ce zuwa yanzu dai dukkanin waɗanda ta cetar din suna lafiya, to amma fa halin da suke ciki mawuyaci ne. Gashi ma akan wasu katakai suke bacci a buɗaɗɗen sashi na jirgin, yayin da ake kuma fargabar wata mummunar guguwar teku na nan tafi. Har yanzu ba a san ko yaushe za a saukar da su ba. Wata mai magana da yawun kungiyar ta CI, Carlotta Welbel, ta ce sun aika da sako ga ƙasashe huɗu na roƙon a amince masu su saukar da bakin hauren ba tare da wata matsala ba.
Tunisia and Libya did not respond at all and Italy.
Kace kasashen Tunisia da Libya sun ki cewa komai, a yayin da kuma kasashen Italiya da Malta suka ce wannan bai shafe su ba kuma basu yadda mu shiga yankin ruwan su ba. Ministan harkokin cikin gidan kasar Italiya, Matteo Salvini, ya ce ai jirgin ruwan mai suna Alan Kurdi na dauke ne da tutar kasar Jamus, kuma kungiyar agaji ta kasar Jamus ce ke amfani da jirgin, kuma uwa uba captain din jirgin ba Jamushi ne, saboda haka jirgin ya nufi kasar Jamus kawai. Bakin hauren da ke cikin jirgin, waɗanda suka hada da mata 10 da yara 5 da kuma wani jinjiri, sun samu kubuta ne a ruwa nesa da gabar Zuwara, wadda ke yammacin Tripoli babban birnin kasar Libya. Lokacin da al'amarin ya auku, jirgin kungiyar ta CI na yankin ruwan, inda ya je neman wani karamin jirgin ruwa kuma mai dauke da mutane 50, wanda ya kiran da akai mar dauki kafin ya bace bat ranar Litini da mutanen ciki. Webel ta ce sun kuma aika da sakon roko na neman a bar mutanen su sauka don kawai su samu ruwan kwana.
The ship is currently close to Lampedusa and it will also stay close to Lampedusa because it's the
Tace yanzu haka jirgin mu na kusa da tsibirin Lampedusa kuma zai tsaya nan daura da Lampedusa din saboda nan ne gabar da ta fi kusa da mu kuma gashi ma ba mu da izinin zuwa ko ina saboda haka rashin azanci ne ma mu yi ta zagaye a tekun dan haka za mu tsaya a nan har sai an samu mafita ta yadda za mu iya sauke bakin hauren a wata gaba
to Allah shi kyauta kafin mu ci gaba bari mu ruga ruga
Shambaji dan na dubu ba dole mi yetta lamu marku barka lamu lami do hayatu ki isa dan na do ya yadan bi dudu aminatu do tiwa potunga sanu baba madina ande bolamu lamu do tijo bi barka bi alhaji abba bi aminatu ande beti lamu wa muhammadu nuru razil goddo gonga andebo jawro razil beti mangu gorko hajja binta on woni dottiwa gorko hajja aisatu garu woni dottiwa baba eri mahadin beti lamu baba eri mahawa o beti lamu baba eri ma umaru sanda aholi am gonga Baba mi yetima wallahi mi yetima ide amana Allah alqawal kona tati dunya kona tati deni de dun kona tati wala mu anda ole me sanga kwa mule melembe ole me sanga kwa mule melembe darja jilamu wati umatore delege yoti habe meselo Birabe mata fere fere yoti Alhaji Saudi president ayotina da abajida da abajida Ainda goni suwa be Alhaji Ali Modi bonana suwa amhami jabama be Muhammadu Kabiru suku ya nugoni Yusuf Adeje be Basilu suwa Olembe sanga kolembe olembe Director Begum Hami Jabama, Umaru Haman Nuru Hami Jabama, Umaru Muhammad Nuru Hami Jabama, there is Muhammad Nuru Hami Jabama, there is Muhammad Nuru Hami Jabama, Alhaji Abakar Jamuham Hami Yetama, Alhaji Abakar Jamuham Hami Jabama.
Umam Yeti, Agay Sheka, Yanzukumaga, Marian Doda Shivi Nagaba.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da babbar bawuwar mu Professor Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard dake nan Amerika a cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amerika Madina Dauda ta yi da ita inda ta ci gaba da bayani kamar haka
yawancin mutanen duniya sun sani a game da cases na Amina ne da na Safiya lokacin da muke case na babu telephone don ma musemun
akawo GSM ba
akawo GSM akwai 090 muka fito Kaduna ne sai mu samu layin waya wani lokaci cases na masu da sai mun hauja ki ko doki mu shiga wasu lungunan cases da muke a katsana
kudin sannan a samu waya ma
a samu inda kotun ma yake wasu client din da suke to ashe mutanen Europe ana kira European Parliament suna bi suna gani me ake to bayan da aka gama case din 2005 sai suka nemi suka fa ana kiran shi Sakharov Prize for Freedom of Thought
so waye suka baki
European Parliament da suka bani wannan prize din lamba yabo da kuma tagwalla sai buɗa mini kaman stage na duniya
kika samu karbuwa a duniya?
Yawa, to wannan sabon karbuwa ne a duniya din, sai yasa yanzu nake miki magana na tafi kasashe sun fi 70 na duniya. Su sasa ake ne akwai abin da yake faruwa kaza, kije a taimaka kaza. Akwai lokacin suka tura ni Iran, ana kokarin za a yi jefa, za a jefi wata mata, aka ce in je in hadu lauyoyin gurin an ga yanda zan taimaka musu. Kuma kamar da muka yi bayani wani lokaci, shi mai mulkin Jordan, His Royal Highness Prince Al-Hassan, ya kira ni majalis nashi na shekara daya a Jordan, in ga taimaka da zan yi, in taimaka musu da training na alƙalan shari'a, kuma empowering mata da information. To ma ya buɗa min wancan gefen, to sai kuma fannin karatu da kuma koyarwa ya fito. To kamar yace miki dai, na yi koyarwa fiye da kasashe 20 a duniya. Ita Hajiya Aisha Awata Muhammad, wannan watan 12 da ya wuce ta same ni a Rome, Italy. Muka karantar da yara 102 daga kasashe 28 na duniya.
Akan me kuka karantar da su?
Karantar da su akan critical human rights thoughts introduction nashi. Kamar mu dauki maganan kare mutuncin rayuwar dan adam, da kuma mutane masu immigration mun yi maganar sa. Mun yi kuma magana yanda duniya ta fara canjawa na social media. Wato maganan da ake yi na fake news, labarin bogi, ya aka fara shi, ya yake tafiya, ya kuma zai zama yarin jaye mu, ya kuma rinjaye wato matsayin mu na mutane a kasashen su. To irin wayannan ina dan kokoyarwa dai, amma karfin zaman kamar na ce na Boston ne, da kuma wannan jami'a na Harvard.
Wato ba kya wani koyarwa ta bangaren shari'a ta addinin musulunci?
Ba ku shakkas, wannan shine karfin aikin da nake yi yanzu, especially game da mata. Koyarwan da ne a jami'an Harvard, ana kiran faculty din Divinity School, na koyar da turance Women, Justice and Sharia.
Ke yanzu kin kware kenan a shari'a?
To bazan ce na kware ba, tunda ba mai kwarewa fa sai Allah. Duk wanda yace ya kwarance na kan dan ji nauyi da shakka, idan mutum yace ya kai ya kawo a ilimi, ka guje shi. Amma muna kamantawa, kuma kullum muna kokari mu ƙara ilimi.
Ke amma asalin ki ke musulma ce ko?
Ni an aife ni musulma.
Saboda haka kin san me ye shari'a?
Ban san menene shari'a, tunda ba wai na
kin karanta shi bane.
Ban karanta shari'a ba. Lokacin da wallafa takardana na kawo shi Najeriya, saboda in samu karba a Caliphate a Sokoto, in kai wa sultan ya bayar a duba in nayi kuskure a min gyara, kafin a ce an wallafa shi ma ka. Wato a cikin ba da takardan daga baya, na isa wasu gurare su ce me kika sani akan shari'a. To wani lokaci muna dan yi sake da mun ma kula ana wa ganin, domin yawancin mu a wasu bangaren din ba wai sai mun karanta shari'a muka san shari'a ba. Wasu kuma sai su je su karanta shari'a, su fi mu da muka su karanta shari'a sanin shari'a. Kuma shari'a nan fa ya sha bamban. Wasu mun dauki addinin nan mun sa shi a jikin mu ne, ba a zuciyar mu take ba. Ba a mai addini yarin jaye ka a zuciya, ya fi nauyi daga zuka, ya fashi a jikinka.
Duk abin da ka yi kana sanin cewa ba daidai ba ne, zuciyarka za ta raya maka.
Ya babu shakka. Duk mun sani Allah mana limiri, mun san gaskiya, mun san ba gaskiya ba. Ajiye gemu da sara wani ba shi ne musulunci ba. Sa hijabi duk yana da kyau, ba shi ne musulunci ba. Na biyu shi ne, sai na gane kaman manyan kasashen duniya kaman Rome, yanzu suna da faculty na Arabic a Rome.
A Vatican.
Suna karanta, ba abin da suka karanta sai Arabic. So sun fi mu ilimin Islama. Mu muna nan muna faɗi tashi nan, ba mu san me muke ciki ba.
A karance.
Mu ko mu so mu karance su ba. So a'a, Krista ku guje su ko kaɗan. Su yanzu suna shan mu, za su zo su dawo daga baya, su ne za su koya mana addini din, ba mu yi hankali ba. In kika tafi library kamar na Harvard, kina neman takardun da za ki karanta ki san abubuwan Islama, 2/10 ne aka rubuta mutanen musulmai, 8/10 ba musulmai ba ne. So ba wai addinin ba mu kara kwazon karatu
shine,
kuma mu karanta mu san addini sosai, kuma malaman mu kasu su kama gefe ɗaya na addini. Kamar ai akwai kamar major school of thought na Islam guda hudu ne, ai
hudu,
Hanbali, Shafi'i, maliki da
hannafi
wa'annan wani lokaci sai mu kama maliki mu ce maliki ne za mu yi amma bai hana mu mu san kadan daga cikin abin da hannafi yace shafi yace hanbali yace ba sai ƙara ba mu yaran mu karfin sanin addini mai yawa amma karmi addini daga ta sama ba
to masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauki da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar ta mu farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da tayi hirar da ita da kuma Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to ga shi yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Politika inda aka rubuta labari kamar haka. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma tabarbarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar karancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a kasashen duniya daban-daban. A cikin rahotannin shekara da shekara na bana da ta gabatar, hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce daga cikin kasashen duniya 53 masu fama da karancin abinci ba kamar kasashen Yemen, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Kinshasa da kuma Afghanistan. Bari mu je jaridar Washington Post inda aka rubuta labari cewa babban jigon mashawarta na kungiyar tarayyar Turai ta EU, Michael Barnier ya ce Birtaniya na ci gaba da kusantar lokacin da za ta cimma burinta na ficewa daga kungiyar. Sai dai kuma har yanzu ba wata takamammiyar yarjejeniya da aka cimma akan yadda za ta fice. Har yanzu dai a jaridar Washington Post da aka rubuta labari kamar haka, Majalisar Dokokin Kasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a kasar tun bayan harin da aka kai wa wasu masallatai biyu na kasar a watan jiya. A ranar Talata ne aka karanta shirin dokar a karo na biyu a Majalisar Dokokin Kasar. Kudirin dai ya samu ƙurƙun amincewa 119 da na rashin amincewa 1 wanda zai haramta mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wanda ake amfani da ita a karin da aka kai a ranar 17 ga watan jiya a masallacin Annuru da na Lindenwood a garin Christchurch da ya yi sanadin mutuwar mutane 50. Bari mu leƙa jaridar New York Times inda aka ce an kama wata mata 'yar ƙasar China bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida, inda kuma aka same ta ɗauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikinta. Daga ƙarshe sai jaridar New York Times inda aka rubuta labari cewa masu zaɓe na birnin Chicago sun yi abin tarihi bayan da a karo na farko suka zaɓi mace baƙar fata akan muƙamin magajiyar garin na ɗaya daga cikin manyan biranen Amurka mafi girma. Abin sha'awa ma shi ne cewa takarar an yi ta ne tsakanin mata biyu wanda dukkansu baƙaƙen fata ne, inda kuma a ƙarshe Lori Lightfoot mai shekaru 56 ta kayar da abokiyar takararta Toni Prelinko. Ms Lightfoot ta sami kashi 74 a cikin 100 na ƙuri'a da aka jefa, yayin da malama Prelinko ta sami kashi 26 a cikin 100. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon, Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
Kai da Daula, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Baran Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau na so na miƙa saƙo na jaje ga 'yan uwanmu al'ummar jihar Zamfara. Irin wannan abubuwa da ke faruwa ba mu da abin da za mu ce, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Da fatan Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan ibtila'i, wannan masifa da take faruwa Allah ya kawo ƙarshenta, Allah Ubangiji ya kiyaye na gaba. Wannan abu da ake yake faruwa gaskiya akwai tashin hankali, sannan kuma ina kira da jan hankali ga 'yan uwana al'ummar musulmi da cewa da yawa daga cikinmu mu kiyaye neman da muke yi na neman dukiya saboda irin hali da ake fadawa na halaka na ganin sai an yi kuɗi ko dalin kasa to wannan al'amari fa abin cika a gani.
Assalamu alaikum mai amurka daga alagunan ne dan uwa mai Allah na garin Jega kira da shugabannin Najeriya da sarakuna da malaman addini da masu arziki wannan da Allah ya rata don Allah kuwa talakawan Najeriya adalci saboda talakawan Najeriya wallahi bai san kansa ba bai san cancanta ba sai dai wanda ka ba shi kuɗi ko mi gaskiyarka ko mi faɗa abin ka wallahi idan ba ka ba shi kuɗi ai tambayar za ne don haka ku masu mulki kun sani wallahi wani ko iya ce ka ba da mulki wallahi ba za ka ba shi ba amma saboda ya ba da kuɗi talaka ya rube ya bi 5,000-10,000 ya zaɓi abin da zai cancanta ba don haka ina roƙonku don Allah ku duba ku gani kuɗaɗen da kuka ɗauka kuna kai Turai da ƙasashen Larabawa wallahi suke gyara garinsu ko kunki ko kunsu ba ku da uwa ba ku da uba sai Najeriya ko kunki ko kun yadda talakawan nan su ne ɗan uwanku don Allah ku tausaya saboda mulkin mahaukacin kari su ne sarka kuna ƙoƙari don Allah ku rage zalunci Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka halaka al'ummar Najeriya Allah ka kawar da namu gaban ba Allah ka ɗebe mana jahilci da duhun kai mu gane cancanta da fahimta daga ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jega.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawar Najeriya. Bari in amfani da wannan damar domin yin tsokaci dangane da wuce gona da iri da shugaban Amerika Donald Trump ya yi na amincewa da mallakar tuddan Golan ga kasar Banu Isra'ila. Wannan lamarin bai zo wa duniyar da mamaki ba, ganin cewa abinda ake tsoro a da yau babu shi. Wata ƙarfin soja na kasar Isra'ila da aka santa da shi duk kasar da aka gana da barazana ga kasar Banu Yahudu kawai sai a kirkiro wata masifa a auka mata da yaƙi da sunan yaƙi da ta'addanci. Haka aka yi, aka wargaza ƙasashen Iraki, Afghanistan, Libya da ita kanta ƙasar Syria, yayin da a gefe guda ake ta amfani da ƙasar Iran wata farisa wajen tilastawa itar ƙasar Saudiya ta sassauto.
To yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Attorney General ɗin Amurka William Barr da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller da kwamitin Mueller ɗin suka rubuta. Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia ko Habasha da ya hallaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya hallaka mutane 157.
To masu sauraronmu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya Malam Ali Isiyaku Usman a Katar da amaryarsa Hajar Isa wato Ummi murnar ɗaurin aurensu da za a yi ranar Lahadi da ƙarfe 10:11 na safe idan Allah ya kai mu a unguwar Yaka sai layin Alhaji Hamma a birnin Kano. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Salamun Abu da ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin, ji muku ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.